بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يني نأكو نغشين نم وترمضان بالبركة. الله سبحانه وتعالى يسني البركة شرع يوم يبام يكون سري دوكو جنونا إبادة أزم الله ما دوكو جنسر كيا أنبشي أزمي أدون قلي أتكين أبن دبيو تشافي دي دربي با ayoyi biyar kenan cikin littafin sa mai tsarki. Allah madaukakin sarki ya ambaci ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum, yace ayyaman ma'dudat, shahru ramadan, wa idha sa'alaka ibadi sai uhilla lakum laylatas siyam. Shin wadannan ayoyi biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci duk abin da ake da bukata na azumi. Ayar farko subhanahu wa ta'ala ya wajabta azumi. Subhanahu wataala ya ambaci ba mu kadai wajabtawa ba. Aya ta biyu Allah madaukakin sarki ya karkasa musulmai gida-gida waɗanda za su yi azumin a wajibci da waɗanda za su sha sirama da waɗanda za su sha su ciyar. Aya ta uku Allah subhanahu wataala ya bayanin wani abu mai girma da ya faru a cikin wannan wata na Ramadan, shine saukar da Alkur'ani. Sannan aya ta hudu Allah madaukakin sarki ya yi bayanin addu'a. Sai aya ta biyar Allah madaukakin sarki ya yi bayanin me ya kamata a ce musulmai sun yi a darare na azumi. Sannan ya cike da magana akan ibada mai girma ta itikafi da ake yi a cikin kwanaki goma ƙarshe. Dangane da aya ta addu'a, malaman tafsiri suka ce Allah madaukakin sarki ya tsarmata a cikin ayoyin azumi, aka sanya ta a tsakiya domin a karantar da musulmi cewar abin da ake da bukata a azumi shine a yawaita wannan ibada ta addu'a, domin addu'ar kanta ibada ce. Allah madaukakin sarki ya datar da mu, Allah madaukakin sarki ya kara mana shiriya. Je mun kwana akan wasu ayoyi masu daraja da Allah madaukakin sarki da kuma addu'a. Duka wannan an yi ne liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur, kuma Allah madaukakin sarki ya fidda ku daga tuhfai na kafirci da bata zuwa ga haske na imani da yake ne, kamar yadda Ibn Kathir ne ke faɗa. Wa kana bil mu'minina rahima, Allah madaukakin sarki ya kasance dangane da mu'minai rahiman, wato mai matukar jin kai. Malamai suka ce wannan jin kan a duniya da kuma lahira. Imam al-Qurtubi alayhi rahmatullah yake cewa lokacin da wannan ayar ta sauka, huwa alladhi yusalli alaykum wa mala'ikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nuri wa kana bil mu'minina rahima. Ya hakaitu daga Abdullah ibn Abbas yace lokacin da wannan ayar ta sauka, qala al-muhajiruna wal ansar hadha laka ya rasul Allah khassa wa laysa lana fihi shay. Mutanen Makka da mutanen Madina sai suka ce, ya Rasulullahi, wannan ai aya ta keɓance ka kai kadai. Wato waccan ayar suke ishara zuwa gare ta, inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi, nan an ce Allah da mala'iku suna yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati sai ba a sanya mu'minai ba. Suka ce, ya Rasulullahi, wannan ta kace kai kadai, to mu kuma menene ka san mu dangane da salati na Allah da kuma salati na mala'iku? Wato yabo kenan daga Allah da kuma addu'a daga mala'iku, mu muna da kaso a ciki? Sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar. Imam al-Qurtubi yace, wa hadhihi ni'matun min Allah 'ala hadhihi al-ummati min akbar an-ni'am, wannan ai ni'ima ce daga Allah madaukakin sarki akan wannan al'ummata mu, kuma tana daga cikin mafiya girman ni'imomi, kuma dalili ne 'ala fadliha, dalili ne da yake nuna falalar wannan al'ummar a barin sauran al'ummomi. Yace shi yasa Allah madaukakin sarki yace, kuntum خير أمة أخرجت للناس ونكسن شيء ما في الخير الأمة لأك في الداتا دقت كم متاني وتم فيها فللا وصنا بصرة ودا أوسط وسيش قبل شيء و إن أك شيء الله من أك كن سرتي أي وباوا سلاتي وياي وباي سلاتي ونن سلاتي إن الله شين رحمة دكما البركة دا الله من أك كن سرتي جسنا يوم أدك موزي لزي شيء سازاتا mumini yafi kafiri albarka. Abinda Allah madaukakin sarki ya baiwa muminai, zaka ga idan kafirai suka mallaki wannan abun sai su kasa koshi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci wata ran shi da sahabbai wani yazo ya wawo shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu'mini yana ci ta ma'in wahida shi kuma kafiri idan yazo hambuda kawai zai ta yi min sab'ati am'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada wato al'amarin dai ba ɗaya bane abinda mutum ɗaya zai ci ya koshi abinda mu'minai biyu za su ci su koshi sai ga idan ka baiwa kafirai biyar ko sama da haka idan ka baiwa abinda mu'minai goma za su ci idan ka baiwa kafiri biyu uku sai ka ga wannan abin bai wadace su ba to almuhim Allah maɗaukakin sarki yana sanya rahmarsa da kuma yabo sannan da albarka shine ma'anar salati daga Allah maɗaukakin sarki zuwa ga mu'minai sannan salati na mu'minai yace du'a'uhum lil mu'minina ita ce addu'a da suke yi wa mu'minai bayan Allah maɗaukakin sarki nagartattu wannan addu'ar ta kunshi hatta da istighfari duka da shi da ibnu kathirin su al-imam sa'adi sun kawo fadin Allah maɗaukakin sarki alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahum yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi zuwa karshen ayat waɗannan da suke ɗauke da ɗaukan al'arshi na Allah maɗaukakin sarki da abin da ke kewaye da shi shine Allah maɗaukakin sarki ya ambata wani waje wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya takwas daya biyu uku hudu takwas daga cikin mala'iku ko kuma sahu takwas dukka malaman tafsiri sun ambata to waɗannan da suke ɗaukan al'arshi da wasu daga cikin malaman tafsiri suke kiransu al-qurabiyyun to yace yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi suna masu cakuɗa shi da yabo ga ubangijinsu wa yu'minuna bihi suna ban gaskiya da Allah maɗaukakin sarki sannan daga cikin ayyukan da suke yi wa yastaghfiruna lilladina amanu suna neman gafara ga waɗanda suka yi imani malamai suka ce wannan na nuna falala ta ƴan adam mala'iku suna yi musu istighfari akwai abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba su bai bai wa waɗancan mala'ikun ba suka ce daga ciki akwai karatun alqur'ani Allah maɗaukakin sarki ya hore wa mutane amma su mala'iku ba a hore musu ba aka ce shi yasa suke saukowa ƙasa musamman a daren lailatul qadr su cika duniya domin sauraron alqur'ani daga bakin mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladina amanu istighfarin ya suke yi addu'ar wace iri suke yi wa mu'minai yace suna cewa rabbana ya ubangijinmu wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilman ka yalwaci dukkan komai da rahama jin kai da kuma ilimi faghfir lilladina tabu kai gafara kai yafiya ga waɗanda suka dawo wattaba'u sabilaka bis suka bi tafarkinka wa qihim azab al-jahim ya Allah ka kare su daga azaba ta wuta yace rabbana kuma suna karawa akan addu'ar da suke yi wa mu'minai wa adkhilhum jannati adnin ka shigar da su aljanna adnin iqama kenan aljanna tabbata da zama naka shiga babu fita shine Allah yake fadan khalidina fiha allati wa'adtahum wannan da kai musu alkawari cewa duk wanda ya aikata kaza da kaza da kaza zai shiga kuma sun aikata wa man salaha min abaihim ba su ba da duk waɗanda suka kyautatu daga iyayensu wa azwajihim da matayensu wa dhurriyatihim da kuma ƴaƴansu innaka antal azizu al hakim lalle kai ne mabuwayi kuma kai ne ma'abucin hikima rabbana wa qihimus sayyi'at ya ubangiji qihim ihfazhum ka kare su daga shu'umcin munanan ayyukansu inji malaman tafsiri wa man taqi sayyi'ati yawma idin duk wanda ka kare shi daga munanansa a wancan yini na tashin alkiyama faqad rahimtahu haqiqa kaji kansa in ba haka ba ya shiga uku wa dhalika huwa alfawz alazim wannan shine rabauta ko kuma rabo mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun gaisuwarsu ranar da za su haɗu da shi ciwa malamai suka ce an ƙara juna sani dangane da waɗanda za su gaisuwar da za a yi musu ko kuma waɗanda mu'mine za su haɗu da shi sannan wane ne zai gaishe su kuma yaushe za a gaishe su shin Allah subhanahu wa ta'ala shi zai yi musu wannan gaisuwar ta girmamawa ko mala'iku ne na Allah maɗaukakin sarki za su gaishe su ayoyi sun tabbatar da wannan sun tabbatar da wancan ko kuma dai gaisuwa da za su dinga yi wa junansu tahiyyatuhum fiha salamun to duka malamai sun ambata kuma duka sun zo cikin ayoyi na alqur'ani wa a'adda lahum ajran karima Allah madaukakin sarki yayi musu tanadi ya musu tattalin wani lada mai karamci wato lada mai daraja an sani shine aljanna da kuma abubuwan da ake samu bayan an shiga aljanna malamai suka ce akwai abin da yafi aljannar dadi wajen ni'ima amma ba za ka samu ba sai in ka shiga aljanna na farko shine samun yadda ta Allah subhanahu wa ta'ala uhillu alaykum ridwani fala asfatu alaykum ba'dahu abadan sai wanda ya shiga aljanna zai samu wannan yadda ta Allah madaukakin sarki shi yasa dan malamai suka karanta fadin Allah madaukakin sarki laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajarati suka ce waɗanda suka halarci bay'atul ridwan ji wasu malamai sun fi waɗanda suka halarci yakin uhud daraja domin waɗanda suka je yakin uhud Allah madaukakin sarki da ya ambace su ya ambaci wasu daga cikin su sai ya ce wala qad 'afallahu 'anhu hakika Allah ya yafe musu amma da ya ambaci waɗanda suka halarci bay'atul ridwan sai ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina hakika Allah ya yadda ga mu'minai suka ce yadda tafi gafara tafi rahama tafi yafiya to sai suka ce in ka zo zaka jera sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ta fa'ida ce a gefe sai ka faro daga waɗannan guda hudun na farko sai ka kawo al-ashara mubashirin bil janna sauran shidan sai ka kawo ahlu badr sai ka kawo ahlu uhud sai ka kawo ahlu bai'ati ridwan sai kuma ka kawo sauran muhajirai sai sauran al-ansar sai kuma sahabin da baya daga cikin muhajirai kuma baya daga cikin ansar kuma waɗanda suka zo cikin wasu al'ummomi Allah madaukakin sarki ya datar da mu to Imam al-Qarnati cikin at-tashil yake cewa wannan gaisuwar za a yi musu ita ne ranar tashin alkiyama wasu kuma suka ce a cikin aljanna za a gaishe su sannan yace ayar za ta iya ɗauka ita ce sallama da gaisuwar da 'yan aljanna za su dinga yi wa junansu wasu kuma suka ce a'a gaisuwar da mala'iku ne za su dinga yi musu sallama salamun wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum mala'iku za su dinga shigo musu ta dukkan kofofi na aljanna za su dinga ce musu amincin Allah ya tabbata a gare ku bima sabartum ta dalilin haƙurin da kuka yi ibn kathir الدمشقي عليه رحمة الله كتوى أبين ديب إبينا دنغنا دا أبين دا الله مدوكا كنسر كي كنفي وانا غيسور ذات زوني دا الله مدوكا كنسر كي دو من درجة و دا كرم ين الجنة يوم يلقونه رانا دا داسو حدو دا الله فكاغنا وان دا زاهد دا شيدا أفسرت ابن كثير عليه رحمة الله شيني الله سبحانه وتعالى sannan kuma mu'minai za su gaishe da junansu za su dinga yi wa juna sallama kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a wani waje la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama ba sa jin yasassun zantuttuka a gidan aljanna sannan ba sa jin zantuttukan da za su afka su cikin laifi ta'thim sai dai faɗin aminci da kuma amincin Allah ya tabbata gare ku amincin Allah ya tabbata gare ku wannan shine zance ne yin aljanna akwai wasu daga cikin malaman tafsiri da suka ce tahiyyatuhum yawma yalqawnahu waɗanda 'yan aljanna za su haɗu da shi sannan kuma da gaisuwar da za a yi musu wanda za su haɗu da shi din shine malakul mauti mala'ikan mutuwa suka ce ba zai amshi ran kowa ba sai ya gaishe shi gaisuwa ta musamman daga Allah madaukakin sarki Imam al-Qurtubi ya hakaito wannan yace an rawaito daga al-Bara ibn Azib yace mala'ikan mutuwa zai sallama ga mumini inda qabdi ruhihi lokacin da zai karbi ransa la yaqbidu ruhahu hatta yusallima alayhi ba zai karbi ransa ba har sai ya mai sallama to mun sani malamai suka ce duk wannan akwai hujja akai a cikin alqur'ani cewa Allah madaukakin sarki zai gaishe da muminai wannan ya tabbata a cikin alqur'ani mala'iku za su gaishe da muminai wannan ma akwai ayoyi da yawa a cikin alqur'ani sannan muminai ma za su yi sallama ga junansu za su gaishe da junansu duka wannan abu ne da yake tabbatacce a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala wa a'adda lahum ajran karima Allah madaukakin sarki ya musu tanadi ya musu tattalin lada wanda yake mai daraja ibnu kathir ne yace ya'ni aljannata abinda ake nufi shine aljanna wama fiha min alma'atil walmalabis والمشارب والمناكح والملاذي والمناظر da abin da yake cikin aljanna na ciye-ciye da kayan sha sannan da tufafi da kuma matsugunai da aure sannan da ababen jin dadi da zakata da kuma ababen da idanu ganne za su gani su ji dadi sai ya kawo da yace fiha ma la ayn ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar cikin aljanna dai idan aka siffanta ma aljanna da waɗannan kalmomi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi kenan an gama domin duk abin da za a faɗa in dai za a yi ta tafsiri ne akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza sai zancen yayi tsawo amma Allah madaukakin sarki yace wa fiha ma tashtahihi al-anfus na'am wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun cikin aljanna akwai duk abin da rayuka zakata ke sha'awa وتلذ الاعين اكوي ابندا ايدانو ان suka gani zasu ji dadi da shi wa antum fiha khaliduna sannan ku masu tabbata ne a ciki ba irin ni'imomin duniya bane yace cikin aljanna akwai ma la aynun ra'at akwai abinda ido bai taba gani ba wala udhunun sami'at akwai abinda kunne bai taba ji ba wala khatara ala qalbi bashar akwai abinda bai taba darsuwa ba akan zuciya ta wani bawa annabi sallallahu alaihi wasallam da yace إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر سيأتي اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يكسبون أفمن سيأتي قبل بيان يأتي باب ري ديسا ما أخفي لهم أبن دعاك أوي مسوء جدا الجنة من قرة أعين نأبن دكي سنية إيران جزاء بما كانوا يعملون دمني زمن توسع كمكو akan abin da suka zan suna aikatawa sannan ya ishe mu dangane da wannan ladan da Allah madaukakin sarki ya ce wa a'adda lahum ajran ya tanada musu wannan lada sai ya ce kariman ya sake kawo wata sifa wacce dai bata fadi menene hakikanin ladan ba sai malaman balaga sukan ce al-ibham yaftahu babal khayal wai duk lokacin da ake buƙatar bayani a warware amma sai aka zo maka da shi a rufe ko a dunkule wannan an kawo maka ne dan ka je kai ta tunani suka ce a cikin alqur'ani akwai irin wannan da yawa ga nan Allah ya ce ya musu tanadin lada mai girma sai bai faɗi ladan ba da Allah madaukakin sarki ya ambaci sakamako na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai yace wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda da sannu ubangijinka zai baka kuma zaka gamsu ba an ambaci abin da aka za a bayar ba sannan kuma aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai gamsu haka da Allah ya ambaci Abu Bakar radiyallahu anhu da aikin kirki da yi na yanta ɗan uwansa musulmai da suka kasance bayi sai ya ce me kuma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la ya ce me wala sawfa yarda da sannu zai gamsu da abinda Allah madaukakin sarki zai bashi don akutan in aka kusanto mana da wannan sai ya ce kaman mutum ne da ya sanu da kyauta a cikin mutane baya kyautar misali ya ce kasa da miliyan 100 sai ya ce maka gobe ka zo kai kuma ka san baya ba da kasa da miliyan 100 sai dai sama da haka me zaka kaddara kyauta ce mai girma tunda bai taɓa baiwa wani kasa da haka ba baka tsammanin zai baka kasa da haka wannan mutum kenan walillahi almathalul a'la da Allah ya ce zai bayar kuma za a gamsu to an barka ne hatta yadhhaba al'aqlu kullu madhhabin domin hankali ya tafi duk inda zai iya tafiya ya shiga kogi na tunani ya je yi ta yi wanne ne wannan ladan mai girma aka ce an bayo mutane ne an ba su dama zai su yi ta tunani annabi sallallahu alaihi wasallam yake ambatawa gidan aljanna babu wata dukiya a duniya da za ta iya sayan wani abu na aljanna loti da ya kai kamar tsayin sanda bulali ɗayan ku lamawdi'u sawti ahadikum min aljannati khairun min ad-dunya wa ma fiha, bigiran sandar daya daga cikin ku ko bulaliya a aljanna kawai inda zai aje, yace yafi duniya da abin da yake cikin ta alkhairi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma abin rufa kai dan kwali na matar aljanna, in za a yi wa duniyan nan kudi ba zai saye shi ba. Walau anna imra'atan min ahli ad-dunya tala'at ala ahli al-ardi lamala'at ma bainahuma rihan, da ace mata daga cikin matan aljanna za ta leko, za ta tsinkayi wannan duniyar ta leko, da duk sai ta cika wannan duniyar da kanshi. Naka ce duniya kada mutum ya zaci ƙasa da yake rayuwa akai, ƙasar da kake rayuwa akai bata kai a dau takarda a diga bakin biro ba, bata kai haka ba, duk duniyar gaba daya. Sai yace wala nasifuha ala ra'siha khairun min ad-dunya wa ma fiha, abin rufa kanta dan kwali da yake kanta yafi duniya da abin da yake cikin ta alkhairi gabaki daya. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce, ma dunya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji', dunya in ka kwatanta da lahira ba komai bace, sai kamar yadda ɗaya daga cikin ku zai sanya hannunsa a cikin kogi ya fitar, sai ya duba ya rage wani abu daga cikin kogin ko bai rage ba. To in dai ya rage shine abin da zaka kwatanta duniya kenan da lahira, in kuma bai rage ba to duniya ba ma komai bace a gidan lahira. Lalle kaga aljanna sai dai wanda ya shiga kawai, Allah madaukakin sarki ya sa muna daga cikin ahlinta. Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu Allah subhanahu wa ta'ala yace ya sake dawowa da siyakin kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yace wato kai tsaye, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira, ya kai wannan annabi lalle mun aike ka shahidan domin ka zamanto mai shaida akan wannan al'umma, kuma ka kasance mai shaida akan hatta sauran al'ummomi da suka shude, domin rikici zai turnike ranar tashin alkiyama a kawo annabi Nuhu, a kawo annabi Hud da sauran annabawa. Allah madaukakin sarki ya ce kun isar, sai su ce mun isar, a tambaye al'ummominsu sai su karyata, a ce kuna da shaida, su ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa, sai a kawo annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shaida akan hakan, kuma mu ma annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi shaida akan muranin tashin alkiyama kamar yadda ayar za ta yi bayani. Yace inna arsalnaka shahidan, ya kai wannan annabi lalle mun aike ka ka zamanto shahidan mai shaida, ala man ursilta ilaihim, akan waɗanda aka aike ka zuwa gare su, wa mubashiran, sannan mun aike ka ka kasance mai albishir, wa nadhiran, mai albishir ga mu'minai akan samun rayuwa ingantacciya a wannan duniya da kuma samun rayuwa nagartacciya a lahira, wato samun aljanna da kuma yarda ta Allah madaukakin sarki. Wa nadhira, ka kasance mai gargadi akan kafirai da munafikai da kangararru da samun kunci a cikin wannan rayuwar, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka, da kuma na'am wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, shukran, da kuma wuta a gidan lahira ga kafirai yaqini, su kuma waɗanda suke mu'minai masu zunubi idan Allah madaukakin sarki yayi nufin yayi musu wannan azabar ya tsarkake su. Malam Ibn Kathir al-Dimashqi alayhi rahmatullah ya rawaito daga Ikrima al-Madani Ibn Abbas daga Malam Musa dan Abbas, yace lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka kenan zuwa karshe, yace wa kana kad amara aliyan wa mu'adhan radiyallahu anhuma an yasira ila yaman, kuma dama Allah madaukakin sarki ayar ta yi dace, zuwan ta yi dace da aike da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wa aliyu da mu'ad zuwa kasar yaman. Wasu malaman tarihi suna cewa Mu'adh ibn Jabal a wannan lokacin bai bi shekaru 21 ba. Faqala intaliqa fabashshira wa la tunaffira, yace ku tafi zuwa ga aikin Allah madaukakin sarki, zuwa ga da'awa. Yazo cikin hadithin Abdullah ibn Abbas yana cikin sahihaini, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adhan ila al-Yamani mu'alliman wa amira. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki Mu'adh zuwa kasar Yaman ya zama malamin su kuma ya zama gwamnan su, domin haka duniya da lahira haka suke tafiya a cikin musulunci. Duk wanda ya rabe su batacce ne, ko dai bai san duniyar ba, ko bai san lahira ba, ko kuma bai san su duka biyu ba, amma a musulunci haka suke tafiya. A duniyar ake neman a lahira Allah madaukakin sarki ya datar da mu. To yace ku tafi zuwa ka aiki na Allah madaukakin sarki. Fa bashira ku yi albishir wala tunaffira, kada ku dinga koran mutane ta hanyar uslubinku mai kaushi a da'awa, ta hanyar rashin sanin abin da ya kamata a faɗa wa mutane, taimakon a jawo su sai a sake a sa su bazama jeji. Wa yassira wala tu'assira, ku dinga saukakewa, sannan kada ku dinga kuntatawa kuna tsanantawa. Innahu qad unzila alayya ya ayyuhan nabiy inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Yace lalle an saukar a gare ni, ya kai wannan annabi, mu mun aike ka shahidan, mai shaida akan wannan al'umma. Kuma ya tabbata cikin hadisi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hajjatul wada yace, aka ce yana daga hannunsa, yarfa'u usbu'ahu ila as-sama' wa yankutuha fil ardi, ko yana dagawa yana saukewa yana cewa Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu, ya Allah na isar da wannan sako, ya Allah na isar da wannan sako. Sahabbai suka ce nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta, muna shaida akan ka isar, ka sauke nauyi, sannan kai wa al'umma nasiha, wato duk abin da ya kamata a ce an faɗa mata ka faɗa mata gabanin kabar duniya. To yace lalle mun aike ka mai shaida, sannan mai albishir ga mutanen kwarai, mai gargadi kuma ga mutane waɗanda suke na banza. Galibin masu tafsiri sukan ce albisharatu lil mu'minina, bishara na ga mu'minai, domin babu wata fa'ida dama ka zo kai kafiri bishara da gidan lahira, domin ba shi da tsinke a can idan ya bi duniya yana halin kafirci. Imam Sa'di alayhi rahmatullah cikin tafsirinsa at-taysir yace hadhihi al-ashiya'u allati wasafa Allahu biha rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, waɗannan sifofi biyar da ayyuka biyar da Allah madaukakin sarki ya siffanta manzansa sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan ayar, hiya al-maqsud min risalatihi wa zubdatiha wa usulihi allati tusba biha, sune ababan nufi daga manzancinsa. Duk wannan an takaita mana me yasa aka aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yace wannan shine ainihin tsantsar shari'arsa zubda, sannan wannan shine tushen manzanci na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace ahadu wa na farko kaunuhu shahidan, kasancewarsa mai shaida, ala ummatihi bima amiluhu, akan al'ummarsa da abinda suka aikata, alkhairi ne ko kuma sharri, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa, litakunu wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Na'am.
Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada.
Kin saki dai ambaci al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace litakunu shuhada ala an-nas, to mun ku kasance masu shaida akan mutane. Ta yaya zamu shaida akan al'ummomi da suka gabace mu? An ba mu labarin Annabi Nuhu, abinda ya faɗa da abinda mutanansa suka faɗa, Annabi Salihu, Annabi Shu'aib, Annabi Lut da sauran annabawa na Allah madaukakin sarki da aka ba mu labarin su, kowanne mun san waɗanda suka amsa mun san waɗanda suka ƙaryata. Sai yasa duk wanda ya karanta alqur'ani kamar yadda aka rawaito daga Abdullah ibn Mas'ud, man arada ilma al-awwalin wal akhirin yace fal yuthawwir alqur'an, duk wanda ya nufin samun ilimin na farko da na ƙarshe to ya bincike wannan alqur'an zai same shi a ciki. To an ba mu labarin su, sai yasa idan rikici ya auku aka samu husuma tsakanin su da annabawan su, annabawa suka ce sun isar, mutanen suka ce ba isar musu ba, domin wannan zai faru ranar tashin alkiyama. To sai a ce ku annabawan nan da manzanni na Allah madaukakin sarki wane ne shirin ku, sai su ce al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai a tambaye mu, mu ba da shaidar abinda muka samu a cikin alqur'ani, magana ta Allah madaukakin sarki. Shi yasa magabata suke cewa shi alqur'ani takaitawa ne na sauran littattafai. Wanda ya karanta alqur'ani kamar ya karanta at-taura ne, ya karanta injila, ya karanta zabura, ya karanta sufi ibrahim, ba abin da ya rage cikin wannan. Shi yasa umar da ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da kofi na at-taura, annabi sallallahu alaihi wasallam ya fushi, aka ce idanunsa suka yi ja, ya ce amuta hawwikuna fiha ya ibn al-khattab wallahi law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai, ya ce ku sai kuje yanzu a cikin wannan, ya kai dan khattab wallahi da annabi musa ya kasance a raye da ajiye wannan littafin zai iya zo ya bini. Haka Abdullah ibn Abbas yake fadawa almajiransu daga cikin tabi'ai, yace me yasa kuke zuwa kuka bar alqur'ani kuke zuwa kuke dauko takaddun waɗannan kuke karantawa? Yace bayan gashi nan wahayi yana danye bai ma bushe ba, annabi sallallahu alaihi wasallam bai jima da barin duniya ba, yace wallahi ba mu taba ganin wani daga cikin ahlul kitabi ba, yahudu ko nasara, yazo yana tambayar ku kuma me yasa za ku lalace ku koma kuna neman wani abu na ilimi a wajensu? To Allah madaukakin sarki sai yace wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida, kuma manzo annabi sallallahu alaihi wasallam zai kasance mai shaida akan ku, bayan kun ba da shaida akan wasu annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai shaida ta karshe. Sai Imam Sa'di ya sake kawo wannan ayar, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi rasulin bi shahidin ko afwan wa ji'na bika ala haula'i shahida, to ta ya al'amarin zai kasance idan muka zo da mai shaida min kulli ummatin daga cikin kowace al'umma? Malamai suka ce manzon su waji'na bika ala haula'i shahida, muka zo da kai ya rasulullahi akan waɗannan al'umma sake nan a matsayin mai shaida, ya za kai? Yawma idhin yawaddu alladhina kafaru wa asawu ar-rasul law tusawwa bihim al-ardu wa la yaktumuna Allah haditha. To wannan yazo cikin hadisin Abdullah ibn Mas'ud, shi ma yana cikin sahihain. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace iqra alayya al-Qur'an, yace iqra alayya, ka karanta mana al-Qur'an, yace kayfa aqra'u alayka wa alayka unzil, ta zan karanta mana bayan akanka aka saukar ya rasulullahi, kai aka saukarwa, nazala bihi ar-ruhu al-aminu ala qalbika, yace inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, ina so in ji al-Qur'ani daga wani na. Yace sai na bude farkon suratul nisa har sai da nazo kan fadin Allah madaukakin sarki, fa kayfa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid, zuwa karshen ayar yace fal tafattu fa idza aynahu tadrifak, sai na waiga sai naga idanun annabi sallallahu alaihi wasallam suna zubar da hawaye, wato saboda girman wannan lokacin da girman wannan mawqifin matsayar zo a tsayar da shi a ce shi zai shaida akan wasu, wato annabi dai sallallahu alaihi wasallam shine mai shaida ta karshe. Sai sai Imam al-Qurtubi alaihi rahmatullah yake cewa wannan daraja ce mai girma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki ya sanya annabawa su zama da na farko da Allah madaukakin sarki ya zabe shi, sannan Allah madaukakin sarki ya sanya shi mai shaida akan waɗanda za su zo su yi shaida ranar tashin alkiyama, shine wanda zai bada shaida ta karshe. Mu za mu yi shaida akan al'ummomi, sannan kowace al'umma annabin su zai yi shaida akan ta, mu da muka zuwa karshe za mu yi shaida akan al'ummomi cewar eh annabawan su sun isar, wa'annan mutanen banza ne ƙarya suke yi, illiyan isar musu sun yi kafirci ne sun ki su karba, sannan mu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi shaida akan mu, kaga shine wanda zai bada shaida ta karshe. Sai Imam Sa'di yake cewa fa huwa sallallahu alaihi wasallama shahidun adlun maqbulun, annabi sallallahu alaihi wasallam mai shaida ne adali, sannan abin karbar duk abin da ya faɗa kira da aminci su tabbata gare shi. Yazo cikin wani tafsiri da ake jinginawa Ibn Rajab Al-Hanbali malamin kai na 8 rawaiyu at-tafsir, amma maganganunsa ne aka tattaro a cikin littattafai da ya fassara wasu ayoyin alqur'ani. Shi ma yana fassara waɗannan ayoyin biyu, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا wannan sune aiki na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine aikin da yake a cikin wadannan shekaru 23 ibn rajab yake cewa kanat majalisun nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi ammatuha majalis tadhkirin billahi wa targhibin wa tarhib majalisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kasance yana kullawa tare da sahabbai daukacin su sun kasance majalisai ne na zikiri tunatarwa da Allah madaukakin sarki da kwadaitarwa da tsoratarwa yace imma bi tilawatil qur'ani aw bima ataahu Allah min al-hikmati wal maw'izati al-hasana imma da ya tunatar ya tsoratar ya kwadaitar da karanta al-qur'ani domin su larabawa ne in ana karantawa suna ji ba sai kai fassara ba sai abinda wato ba arasa ba yace ko dai da al-qur'ani hanyar karantawa domin karanta al-qur'ani ma yana daga cikin aiki na manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-qur'ani ya tabbatar ko kuma da abin da Allah madaukakin sarki ya bashi na al-hikma sune hadisai sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma wa'azi wanda yake kyakkyawa wa ta'limi ma yanfa'u fi din da kuma karantar da abin da zai amfanar a cikin addini yazo cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani abu da na rage cikin abin da zai amfani ku a wannan duniya ko lahira kwace sai da na fade shi a cikin wata riwaya bambar wani tsuntsu ba da yake fuka da yake kada fuka-fukan shi a sama yana tashi kenan face sai da na ba ku wani ilimi dangane da shi an tambaye Salman al-Farisi hal allamakum nabiyukum kullu shay hadithina ingantacce shin annabinku ya karantar da ku dukkan komai yace ajal laqad allamana hatta al-qira'a yace kwarai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu har yadda zamu yi tsugulu an fada mana yadda zamu wanke ba haya yadda zamu yi tsarki na bawali to sai malamai suke cewa addinin da ya karantar da mutane wannan abin kaga babu yadda za a yi a ce bashi da ta cewa a siyasar mutane tattalin arzikin mutane zamantakewar su ilimin su da sauran sha'anonin su na duniya mustahil wannan ba zai yi ba duk wanda kaji yana kira zuwa ga rabe duniya da lahira to lallai wannan mutumin bai san Allah madaukakin sarki ba malam ibn rajab yace kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarce shi an yudhakkira wa ya'idha wa yaqissa akan ya tunatar yayi wa'azi sannan ya kissanta ya bada labari na al'ummomi da suka gabata domin a dau izina fa'tabiru ya ulil absar da sauran abin da Allah madaukakin sarki yake faɗa kuma wa an yad'u ila sabili rabbih bil hikmati wal maw'izati al hasana kuma ya kira zuwa ga tafarkin Allah da hikima da kuma wa'azi wanda yake kyakkyawa wa an yubashshira wa yunzira yayi albishr sannan kuma yayi gargadi وسماه الله مبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا الله مدوكين سركي يا صفنتا شي يا كرايه شي دا مي البشر وسو سكاتي ودانن وسن سنيه ودانن daga cikin sunaye da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubashir nadir sannan adda'i ila Allah da kuma as-siraj al-munir da shahid wasu kace wadannan sunaye na annabi sallallahu alaihi wasallam amma abin da ya tabbata cikin hadisi ingantattu li khamsatu asma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada cikin wani hadisi mai inganci ina da sunaye biyar ana Muhammad wa Ahmad wa Hashir wa Aqib da sauran abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada to malam ibn rajab yake cewa wat tabshiru wal inzaru huwa at-targhib wa tarhib wannan albishir din da gargadi shine albishir shine kwadaitarwa duk wanda yayi sallah kaza za a bashi kaza duk wanda ya ambaci Allah za a mai kaza duk wanda yace kaza za a mai kaza sai kuma at-tarhib shine al-inzaru gargadin nan shine mai tsoratarwa falidhalika kanat tilka al-majalis tujibu li ashabihi riqqata al-qulub wa zuhda fi ad-dunya wa ar-raghbata fi al-akhirah saboda haka wadancan majalisai na annabi sallallahu alaihi wasallam suke gadarwa sahabbai wato suke lausasa zuciyar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma barin duk abin da bashi da amfani a lahira shine fassarar zuhudu a wajen Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da kuma kwadayin gidan lahira babu wanda ya kai sahabbai sun nemi duniya neman da la'alla yadda Uthman radiyallahu anhu ya nemi dukiya wani har ya bar duniya a cikin mu ba zai iya yi ba Talhat ibn Ubaidillah Zubair ibn al-Awwam da Abdurrahman ibn Auf amma kuma da suka same ta me suka yi da ita sai suka juyar da ita suka amfani addini suka nemi lahira da ita wancan Babylonian da wani ya kiyasta dukiyarsa a yanzu da dala ya kai dala miliyan 900 abinda Uthman radiyallahu anhu ya bari sannan sadakar da yi ta kai naira trillion ɗaya da motsi da kudin sadakar da yi tun daga farkon musulunci zuwa lokacin da ya bar duniya da naira ya yi sadakar abin da ya fi naira trillion ɗaya to amma wannan ma'abucin dukiyar shine mutumin da Allah madaukakin sarki ya ambace shi a cikin alqur'ani kullun dare sai ya sauke alqur'ani domin ka gane su ya suke kallon wannan rayuwar wace irin fahimta suka yi wa addini na Allah subhanahu wa ta'ala kaga ba su bar duniyar ba sun yi ruku da duk wani abin da sai da shi za a rayu sannan lahirar kuma ita aka juyarwa galibin lokutansu Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu kuma wannan ita ce fahimtar da mu muka rasa yan baya mun kasa yin muwazana mun kasa yin daidaito tsakanin duniya da lahira wasu daga cikinmu suka fansama zuwa ga duniya ba ruwansa da abin da ya shafi lahira wasu kuma suka kama lahira ba abin da ya hada su da wannan duniyar ko kuma sai abin da ba a rasa ba to sai ya zamanto waɗannan da suke tsakiya su ne ƴan kaɗan kuma waɗannan da suke tsakiya su ne waɗanda suka fahimci musulunci a fahimta ta hakika Allah madaukakin sarki ya datar da Imam al-Qurtubi alaihi rahmatullah karkashin wannan ayar dai ko ayoyin nan guda biyu yake cewa Ibn Atiyya yace qala li abi radiyallahu anhu mahaifina ya faɗa hadhihi min arja ayatin indi fi kitabillah wannan na daga cikin ayoyi da suka fi kwadaitar da mumini ko suka fi sanya mumini fatan rahamar Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani duk da abin da yafi sanuwa arja ayatin fil qur'an qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim wannan ita ce arja aya wato ayar da tafi sanya muminai buri da fata na samun rahama ta Allah madaukakin sarki da gafara duk irin ka tobarar da mutum yayi in dai ya tuba ta gaskiya gabanin gargara gabanin rana ta fito daga mafada to an yafe mai kamar yadda aya ta tabbatar to shi kuma Ibn Atiyya yace mahaifinsa yace shi a nasa istihad wannan ayar ita tafi kwadaitar da mumini da anna Allah azza wa jalla qad amara nabiyahu an yubashshira almu'minina bi anna lahum indahu fadlan kabira wallahi madaukakin sarki yayi umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi albishir ga mu'minai da cewar suna da lada mai girma wa qad bayyana ta'ala alfadla alkabira fi qawlihi ta'ala walladhina amanu wa 'amilus salihati fi rawdatil jannati lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dhalika huwa alfadlu alkabir yace wadannan da suka yi imani suka yi aiki nagari suna cikin wasu rawdatin malamai suka ce basatin wa hada'iq wato suna cikin wasu dausayoyi na aljanna suna da duk abin da suke fata suke so daga ubangijinsu shine fadin Allah madaukakin sarki da aka karanta da zuwa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladdu al-a'yun yace zalika huwa al-fadlu al-kabir wannan ai ita ce falala wacce take da girma sai suka fassara wannan zalika huwa al-fadlu al-kabir da fadin Allah madaukakin sarki wa a'adda lahum ajran kariman Allah subhanahu wa ta'ala idan ta damu Allah yace wala tuti al-kafirin نعم سبحانه وتعالى يقول وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا كي البشر مؤمني يا رسول الله التي وللي سنادا أوجن ألا مدعوك كنسر كي فللا مي جرما قال من تفسير سكن شيء الجنة سيكما أبن ديكي بيو باين الجنة أما سي أنشق الجنة أكي سام نعم بشر إيه أزو سيني رضوان yadda ta Allah madaukakin sarki wannan yazo cikin hadisi ingantacce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai ce wa yan aljanna hal turiduna shay'an azidukum ya ahlal jannati hal turiduna shay'an azidukum ya ku yan aljanna shin kuna son wani abu kare ku da shi bayan wannan ni'imar suka ce ya ubangiji me za mu nema bayan ka tseratar da mu daga wuta ka sa mu a aljanna sai Allah subhanahu wa ta'ala yace musu uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abadan na halatta muku yadda ta bazan sake fushi da ku ba har abada aka ce sai yan aljanna su manta abinda suke ciki na ni'ima saboda wannan yadda da aka ba su akwai abin da yafi wannan aljanna akwai ganin Allah subhanahu wataala shi kuma yafi wannan riba kinan bayan aljanna akwai wasu ni'imomi hawa amma sai mutun ya shiga aljanna ne yake samu shi yasa wani ya dauka sanya abaiti tajalla lahu رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يكلم يقول سلوني ما اشتهيتم فكلما تريدون عندي إنني أنا رحيم فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا زواك شيء يتي أبنجدي يا بينا أغريس جهرة قريقة فيضحك فوق العرش ثم يكلم سيموس داريا لغا سمع الأرش ثم يكلم سأنن ييموس مغانا سنا غنن الله سنا جن صوتن سا أنجي صوتن الله الدنيا أنجي صوتن الله مدوكا كين سركي أرأي النبي صلى الله عليه وسلم النبي موسى دا دكا أمبا ملاباري تشور سنجي النبي صلى الله عليه وسلم ياجي وجن دا باب واندي يتقزوا أما شيما حديث إن دنتتي حديث أبو ذر تكي مسلم هل رأيت ربك يتي نور أنا أراه كاغا أبنجيزنك يتي أحسكي نغني تأزنك الله مدوكا كين سركي وأنن حسكي shine shamaki tsakanin mu da Allah subhanahu wa ta'ala haka abu musa ya rawaito hadithin yana cikin muslim yace hijabuhun nur aw an-nar hasken Allah madaukakin sarki shine wato shamaki tsakanin mu da Allah shine wani haske a wata riwaya wuta law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi da Allah zai yaye wannan hasken duk konewa duniya za ta yi gaba daya to Allah madaukakin sarki sai ya sanya wannan tsakaninmu da shi to an ji sauti na Allah madaukakin sarki annabi Musa ya ji wa ana khtartuka fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana hazuwa karshe annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji to amma ɗan aljanna za su ji sautin kuma za su ga Allah subhanahu wa ta'ala shine yake fada fa yadhahu fawqa al'arsh thumma yukallimu yaqulu saluni mashtahaytum fa kullama turiduna 'indi innani ana rahim sai ce musu ku tambaye ni duk abin da kuke sha'awa a yau duk abin da kuke da bukata duk abin da kuke buri indi yana wajena innani ana rahimuni ne mai jin kai fa qalu jami'an nahnu nas'aluka ar-ridha sai suka fada gaba ɗayan su ya ubangiji muna roƙon ka yadda to mun yaddar daga wajenka take Allah madaukakin sarki ya datar da mu to afwan Allah subhanahu wataala ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya takaita mana manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sifofi biyar Allah ya aiko shi shahidan mai shaida ga wannan al'ummar sannan Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam mai albishir mai kwadaitarwa kenan ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yayi an-nizara gargadi shine tsoratarwa sannan wada'iyan ila Allah bi idnihi ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto mai kira zuwa ga Allah madaukakin sarki bi idnihi da iznin sa suka ce ba daga karan kanshi yake yi ba sallallahu alaihi wasallam shi ma yana isar da abin da aka ce isar ne wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sai sifa ta karshe shine menene wada'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan muniran sannan ka kasance fitila mai haskakawa to Allah madaukakin sarki ya takaita manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan siffofi guda biyar kuma wannan shine abin da ya kamata su ma masu da'awa su kasance suna yi to abu na ƙarshe Allah madaukakin sarki ya ambaci manzannin sa a can alladhina yuballighuna risalati llahi ko wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba sai Allah subhanahu wataala ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama tare da su a can ya sake dawowa nan ya ware annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu har zuwa karshen abinda muka karanta wa sirajan munira to Allah madaukakin sarki yana bayyana mana aikin waɗannan manzannin ne kuma duk wanda yace shi magajin su ne wannan shine tafarkin sa shi yasa al-hakim yake fada wa ba'da hada rusulahu qad arsala bayan wannan ya ambaci wasu ababe ne da ni'imomi Allah madaukakin sarki yi wa ɗan adam domin su shiryu su samu rahamar Allah madaukakin sarki kada su bata na farko Allah madaukakin sarki sai da ya dasa musu san tauhidi kullu mauludin yuladu ala alfitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi duk wani abin haihuwa jinjiri ana haifan shi ne akan tafarki suka ce tauhidi da san alkhairi tauhidi kan wannan kowa ya sani amma san alkhairi fa wannan ko da hujja ta hankali aka baka za ka karba barawo idan yayi sata aka sace zai ji dadi satowa ya je boye a wani waje da ya zo zai ɗauka sai ya ga babu zai yi tsaki zai yi zagi ba abin da ba zai faɗa ba suka ce domin ba a kyautata mai ba amma shi ya manta shi ne wanda ya fara rashin kirki to wannan haka Allah madaukakin sarki ya dasa mana kowa baya so a mai abin da bai dace ba haka Allah ya halice mu, amma mu muke zuwa muke canza wannan ko tarbiyyar da muka samu ko wadanda muka tashi a cikin su. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowa ana haifan shi akan tabarki, mahaifansa biyu su suke maida shi ba Yahude ko ba Nasare ko ba Majuse da malaman mu suke cewa ba Maguje. To wannan shine abu na farko da aka mana. Allah subhanahu wa ta'ala ya sake daukan alƙawari akan mu a alamud dhar, wata duniya da muka kasance kafin mu zo cikin wannan duniyar. Hadisi ya zo Allah madaukakin sarki ya fidda zuriyar Annabi Adam gabaki ɗaya daga kugun Annabi Adam ya zuba su ya ce musu alastu bi rabbikum, wata aya ta suratul araf, shin ba ni bane ubangijinku? Qalu bala, suka ce eh, shahidina, mun shaida. Wasu anan suka ce shaida su ta kare, an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin, kar fa ku zura tashin alkiyama ku ce mun rabkana a barin wannan shaidar. Kaga abu na biyu, Allah ya dasa mana tauhidi, sannan muka yi rantsuwa a gaban Allah madaukakin sarki in muka zo duniya za mu bautata mai. Allah bai bar mu haka ba. Al-Hakam yake cewa wa ba'da hada rusulahu qad arsala, bayan wannan Allah madaukakin sarki ya aiko manzanninsa su tunatar da mu wancan alƙawarin da muka yi wa Allah madaukakin sarki, kowa ya dauka su tunatar da mu tauhidin nan da yake cikin zukatanmu su dinga motsa shi lokaci bayan lokaci. Lahum wa bil haqqil kitaba anzala, Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani bil haqqi, yace likai bidhal haqqi bidhal ahdi yudhakkiruhum, domin su tunatar da su wancan alƙawarin da suka yi wa Allah akan suka zo duniya za su bautata mai. Alam a'hadi ilaykum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni hada siratun mustaqim, wannan shine alƙawarin da aka yi Allah madaukakin sarki yake tunatar da mu, in ka zo ni za ku bautatawa babu ruwanku da shaidan. Amma da aka zo me ya faru? Allah madaukakin sarki sai ko kuma shi shaidan sai ya zamar da dewa daga cikin ku da Allah madaukakin sarki ya kira su jibillan kathiran. To sai yace wa ba'da hada rusulahu qad arsala lahum wa bil haqqil kitaba anzala likay bidal haqq bidal ahdi yudhakkiruhum, domin su tunatar da mu manzannin Allah wancan alƙawarin da muka yi wa Allah in muka zo duniya za mu bautata mai. Wa yunziruhum, su gargade su. Wa yubashshiruhum, su musu albishir da samun kyakkyawar rayuwa a duniya da kuma aljanna a lahira. Mu muke yi wa kanmu bakin ciki da hasadar samun arziki na Allah madaukakin sarki da rahama, wallahi. Kuma Allah ya faɗa dangane da Yahudu, ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم, ده azikin Allah sai sun ci ta sama da su da kasan kafafun sai sun ci sun ture. Allah ya sake fada walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin min as-samai wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun, dan bude musu kofofin albarkoci ta sama da kasa amma mutane sun karyata, sai Allah ya kama su da abin da suke karyatawa. Subhanahu wa ta'ala alqur'ani cike yake da irin wannan cewar mutane in suka bi Allah ba su yi talauci ba, mutane in suka bi Allah madaukakin sarki ba za su kasance cikin tsoro ba. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, idan suka bi Allah madaukakin sarki za su yi rayuwar da take cike da natsuwa, kuma wannan sharadin ne ba mu cika ba. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun cika kamar yadda Ibn Kathir ya kawo karkashin wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi, yace wasu ma suna gani ayar ta sauka ne akan sahabbai su kadai, yace wasu kuma sun tafi akan ayar gamammiya ce al'umman nan tun daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Annabi kenan har zuwa karshen duniya, in dai aka cika wannan sharadin na ya'budunani la yushrikuna bi shay'a, ko su bautata min kada su yi tarayya da ni da komai. Duk zamanin da al'umma ta cika wannan sharadin Allah madaukakin sarki zai bata wancan abin, zai kafa musu addini, sannan zai amintar da su daga tsoro. Allah madaukakin sarki zai ba su khalifanci, shugabanci a doran kasa. To mu muke cutar da kawunan mu da kin bin Allah subhanahu wa ta'ala da kin aiwatar da shari'a ta Allah madaukakin sarki a karan kawunan mu da kin matsawa shugabannin mu su aiwatar da shari'a ta musulunci, shi yasa duk wannan abin yake faruwa a cikin mu. Da zamu dawo ga Allah madaukakin sarki zamu ga me Allah madaukakin sarki zai mana. Duniya ba komai bace a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, amma almu'minu akramu ala Allah, akan ya bashi a cikin irin wannan rayuwar halin mutane shi yake jefa su a cikin abin da suke ciki. To sai yake fada, bari mu cike da wannan, yace likai bidal haqqi bidal ahdi yudhakkiruhum wa yunziruhum wa yubashshiruhum kay la yakuna hujjatan lin nasi bal lillahi ala hujjatin, Allah ya turo manzanni ne domin kada mutane su kasance suna da wata hujja akan Allah, da Allah bai turo manzanni ba za su ce wallahi da muka zo duniya mun manta ga shedan ga abokan banza ga annafsul amaratu bisu ga ababan shagaltarwa ya Allah sai muka manta ba wanda zai tunatar da mu to Allah ya ce a'a rusulan mubashirina wa mundirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul sai malam ya dauka yace kai la yakuna hujjatan lin-nasi bal lillahi a'la hujjatin 'azza wa jalla Allah shi yake da hujja madaukakiya yace faman yusaddiqu bila shiqaqi duk wanda ya bi annabawa ba tare da tawaye ba faqad wafa bidhalika al-mithaqi hakika ya cika wancan alƙawari da yace in yazo duniya zai bi Allah wa zaka naji min azabin nari wancan shine wanda zai tsira daga azaba ta Allah madaukakin sarki wa zalikal warith uqbad dari wannan shine zai gaji can makoma ta gida na aljanna yace wa man bihim duk wanda dangane da su annabawa wa bil kitabi kazzaba da littattafai na Allah madaukakin sarki ya karyata wala zama li'rada anhu wal iba yale zamci kau da kai sannan yale zamci ki a karanta ya shure yayi abin da yake so yace fa zaka naqidun kila al'ahdain duk wanda bai bi annabawa ba bai bi abin da suka zo da shi na littattafai da shari'a ba da hukunce hukunce yace naqidun kila al'ahdain ya warware dukkan alƙawuran nan guda biyu mustawjibun lil khizyi fi ad-darain ya cancanci azaba ta wulakantarwa ko kuma ya cancanci kaskantarwa a cikin waɗannan gidaje biyu gidajen gidan duniya da kuma gidan lahira ya kake ganin rayuwar mu a yanzu ya rayuwar magabata ta kasance Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mu akan daidai abinda na faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada wanda na kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mu ya shafe shi a cikin kwalamu Allah madaukakin sarki ya didita mana al'amura a cikin wannan ƙasa Allah ya shiryar da shugabannin mu ya cusa musu tausayin mu kuma ya ba mu iko yi musu biyayya akan gaskiya Allah gafarta mana ya gafarta wa iyayen mu da malaman mu da duk muminai maza da mata da suka rigaye mu da gidan gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa karshen abinda zamu faɗa shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda za a yanta a cikin wannan wata subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank you.